kusonya ka dan firi yana lino kai Allah wadan ka so mutum bai san ka ashe shi da marashin sani ciwo ne wani babin ma na ji an fadi muku ne ya kanka da mutanen gida ya ka da mazaje yara 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 ku fito ƴan yara ku fito ƴan yara ku kalli wasan manya dare ai dare mu fito muna hutawa da dai ta ji ci da balbela take komawa anan je mage zai fito yake walawa wayo ni duniya tana ban tsoro wayo dadi duniya zama da masoyi Yeah.